Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Shahararriyar makarantar nan ta Ango Abdullahi ta ce tabbas Adam A. Zango dan Hausa Film ya ba wa makarantar naira kusan miliyan 40 da doriya don tallafa wa marayu da kuma ƴaƴan marasa galihu wajen ba su gurabe su karatu a makarantar. A daidai lokacin da limamai suka hau kan mumbari suna ta huduba kan gwamnatin tarayya ta tsahirta da dauki ɗaya da kuma tarwatsa makarantar ƴan mari da aka fi sani da makarantun koyar da tarbiyya, sai kuma gashi kwadam rundunar ƴan sanda ta kuma tarwatsa makarantar ƴan mari, sai a biyo mu don jin kowace makaranta ce. A daren Alhamis din da ya gabata ne wani dan bautar ƙasa ya yi wa wani yaro kwaf ɗaya, kuma nan take wannan yaro ya faɗi ya mutu. Za mu ƙarƙare shirin da maudu'in da za mu karɓi rayuwarku a mako mai kamawa a kansa, idan dai mai duka ya kai mu. A dakace mu.
Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon Garin Kano, sai ofishinsu da ke Mandogare Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Lagos, daga Lagos kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Lagos da Edo,
Leventis Agege, Abeokuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi akan lokaci kuma motocin mu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera, ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba akan lokaci.
Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a 2019 saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
Yan adaidaita,
yan taxi
da yan okada
waɗanda suka kawo SD Express passenger suna da takwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya
0800 280 7839
ko 0800 227 5739
ko 0800 859 7714.
Sanro oban karbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira lambar waya 0800 679 0087 ko 0700 380 7555. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan, shi ne zai gamsar da ku.
Hakika hankalin maniya ta zuwa aikin Haji da Umara da zuwa kasashen ƙetare ya kwanta da ƙara bayyanar jajirtaccen kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited. Dalili kuwa kamfanin ya samu lambobin yabo daga abokanan hurdarsa, musamman ƙasar Saudiya da ta ba su lambar girmamawa. To kuma jama'a, ku shigo rukunin abokanan hurdar Mustalifa Travel and Tours Limited. Ina kuke maniya ta aikin Haji da aikin Umara, ko kuma ma'abota zuwa kasashen ƙetare domin bude ido ko neman lafiya? Mustalifa Travel and Tours za su kai ku ƙasar India, ƙasar China da kuma ƙasar Dubai da dai sauran ƙasashe da ke faɗin duniya. Sannan suna saida tikiti na zuwa kowane gari a faɗin Nigeria. Kar ku jira, ku garzaya kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited dake namba 23 gyaɗe-gyaɗe kan titin zuwa Zaria dake kallon gadar Lado a saman benin Mama Global Ventures. Mafi sauki ku kira su akan lambar waya 0800 888 888 337. Aikin Mustalifa Travel and Tours akan farashi mai sauki.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku barka da warhaka. Sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka wanda masu sallan magana kan ce ka sha kallo. Sararren dan fim din Hausa nan wato Adam A Zango wanda aka haife shi a can garin Kaduna ya fito karara ya kuma sanya kafa yayi fatali da zarge-zarge da kuma wasu gunaguri da maganganun bayan fage da ake yi na cewar wai kudin nan da ya ware sama da naira miliyan 40 ya kuma biya wa ƴaƴan sa galihu da marayu guda 101 kudade a wata makaranta mai zaman kanta wata aka ce makarantar ta shahara da zummar ya ba da waɗannan kuɗi ga waɗannan ƴaƴan marayu akalla mutum 101 domin dai su samu shi karatu mai kyau inda Adam din ya fito a wannan lokaci ya bayyana cewar waccan magana dai haka take ya ware wannan zunzurutun kuɗi ya kuma ba waccan makaranta mai suna Professor Angu Abdullahi International School dake can garin Zaria da zummar taimakawa ƴaƴan marayu da kuma ƴaƴan marasa galihu da ma ƴaƴan mu bayi kansu samu su karatu mai kyau Adam ya zango yace a farko dai bai yi niyyar magana ba yayi wannan aiki ne tsakaninsa da mahaliccin sa amma kasancewar al'umma na ta zargi suna ta rade radin cewar wai waccan magana ba ta da tushe ballantana makama hakan ne ya sanya Adam din ya fito da kansa ya bayyana cewar wannan al'amari da gaske ne ya kuma ware waɗancan kuɗi fiye da naira miliyan 40 ya kuma ba waɗannan yara musun 101 ga dai Adam A Zango
na aje wani sadakatar jariya wanda yau an aka waye gari aka ce bana duniyan za a kalle shi a ce Adam Zango yayi abu kaza kuma waɗanda suka bani shawara ina da iyayen gida waɗanda suka bani shawarwari akan hakan wanda da na ce musu ma bana so a sani saboda wasu za su zo su ce ka ba su saboda kai wa wasu mu ma muna bukata ƴan uwa su ce muna bukata so sai na ce a boye abin kawai a yi shi
shi ma shugaban makarantar sakandaren Angu Abdullahi International da ke Zaria mai suna Hamza Jibril ya tabbatar da cewar Adam A Zango ya ajje naira miliyan 40 da doriya an kuma rubuta receipt an take an bashi ya kuma mika masu ruwa da tsaki kan alhakin da suke da shi na wajen zakulo ƴaƴan marasa galihu da ƴaƴan marayu waɗanda suka cancanta a basu guraben karatu a wannan makaranta
gaskiya ne Adam A Zango ya bada scholarship ta hanyar daya daga cikin makarantunmu wato Professor Angu Abdullahi International School Zaria kuma ya bada adadin mutum guda 101 a wannan scholarship din
to Allah ubangiji ya taimaki Adam A Zango ya karo mana irin su to daga gagarumin wannan aikin alheri da shi Adam A Zango ya gabatar sai labarin yadda rundunar ƴan sanda a can garin Kwara ta gabatar da wani gagarumin sumame tare da tarwatsawa ta makarantar ƴan mari a can garin Ilori wanda ake azabtar da mutane a cewar rundunar ƴan sandan ta kubutar da mutane sama da 800 daga cibiyar da aka daure su domin dai su kintsu su zama mutane na gari amma dai na Kwaran a ce ya dan bambanta da na Kaduna da kuma na Daura domin kuwa a mutanen da aka kubutar har da mata da manyan mutane da kuma matasa kwamishinan ƴan sandan jihar ta Kwara Mr. Kayode Ibetokun ya bayyana hakan a yanzantawarsa ta manema labarai kwamishinan ya kara da cewa jami'an su ne suka gano cibiyar bayan samun bayanan sirri da ya kai su ga yi wa cibiyar tsinke tare da gano waɗanda ake tsare da su da kuma irin azabtarwa da suke fuskanta har ma ya bayyana cewar galibi mutanen da suka ceto a wannan cibiya wasunsu na dauke da cututtuka waɗanda sai an dangana da su ga likitoci su ne kuma za su bayyana ainihin matsalolin da kuma cututtuka da waɗannan al'ummomi ke fuskanta to anan Kano dai ko a wannan juma'ar malamai sun hau kan mumbari inda suka gabatar da hudubobi da laccoci da kuma jan hankali da gwamnati da kuma sauran ɗaiɗaikun al'umma kan yadda za a gyara wannan harka makarantun gyaran hali inda malaman suka ce idan aka ci gaba da tarwatsa irin waɗannan makarantu babu shakka hakan ba zai haifar da ƙasar nan da mai ido ba domin kuwa duk wanda ka gani an kai shi an tsare shi irin waɗancan makarantu ba fa zaman lafiya ce ta kai shi ba da alama dai wata gagarar ya dauko wanda wajibi sai an kai shi an garkame to kaga idan ya fito yaya za a yi kenan malamai dai suna jan hankali suna kuma kira ga gwamnati da ta iya bakin kokarinta wajen ganin ta tsabtace wannan harka tare da samar da kayan zamani da kuma shigar da gwamnati tsarin a cewar limaman wannan ce kadai hanyar da za ta kawo karshen wannan al'amari amma dai batun tarwatsa su wannan al'amari fa bai taso ba to wannan kenan a daren Alhamis dinnan ne wani dan hidimar kasa a can garin Bebeji da ke nan Kano yayi wa wani dan karamin yaro kop daya kuma nan take wannan yaro ya fadi ya mutu lamarin ya faru ne a can garin Bebeji inda wannan dan karamin yaro ya fito daga gidansu da yammacin jiya ya kuma nufi gidan abokinsa nan fa wannan dan hidimar kasa da ake zaton ya fito daga kudancin kasar nan ya nemi da shi wannan dan karamin yaro ya bashi mangwaro guda ɗaya daga cikin mangwaron da ke hannunsa shi kuma wannan yaro yake inda ake zargin da kanan ne shi wannan dan hidimar kasa ya fusa sata ya kuma kwabde wannan yaro kuma nan take mutu majiyar jarida punch ta rawaito cewa lokacin da wannan yaro ya yanke jiki ya fadi nan take aka sanar da jami'an tsaro kuma suka zo suka yi wannan gari kawanya tare da kare sauran yan hidimar kasar da suke zaune gida daya da shi wanda ake zargi ya mangare wannan dan kankanin yaro ya fadi ya mutu jami'in hulla da jama'a na wata kungiya na ci gaban al'umar yankin Bebeji mai suna Shehu Suleiman ya shaida wannan jarida cewar wannan al'amari dai ya faru kuma jim kadan bayan faruwar al'amarin yan sanda sun zo domin dai kokarin kwantar da tarzoma shi ma shugaban hukumar yiwa hidima kasa a nan Kano wato Ladan Baba ya ce sun samu labarin cewar dan su dan hidimar kasa guda daya ya kwabde wani yaro ya mutu amma dai ya ce tuni suka tashi jami'an su suka kuma aika su can garin Bebejin domin dai lalubo bakin zaran wakilin Abba Isa Muhammad ya ji ta bakin kakakin rundunar yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kan faruwar wannan al'amari da ma matakin da za su dauka kan wannan dan hidimar kasa wanda ake zagin yafi mai kora shafawa
mun samu rahoto wasu yara guda uku daya mai suna Hassan Suleiman da abokanansa guda biyu dan shekara 8 sun je gidan yan bautar kasa dake karamar hukumar Bebeji bayan sun je za su cire ƴaƴan wata bishiya a inda wani mai dan bautar kasa mai suna Jeff Kapita wanda yake koyarwa a babban makarantar sakandare dake Bebeji sai ya tsaye da su sannan kuma ya sa suka tsugunna suka kneel down ya mari daya a ciki sannan kuma ya bige shi da kafa shi mai suna Hassan Suleiman wanda a lokacin yaron ya kwanta a wurin da muka samu rahoto mun kai dauki da gaggawa inda muka dauke shi muka kai shi babban asibiti dake garin Bebeji kuma inda rai yayi halinsa yanzu haka shi wannan dan bautar kasa yana hannunmu
to Allah Ubangiji ya kiyashe mu da aikata aikin da na sani masu sauraron shirin inda ranka bakke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
Na zuwa Hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express. Mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko ina a fadin kasar nan. Musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocin mu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, kwararrun direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban daki ko da kana gudun tabaci ko wace kujera kai kadai ne ka saka ta kawala babu dan karo
a ina ne zan samu Lastar Express
suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntube mu ta lambar waya 081 06 05 23 80
ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Sabon Gari a Kanan Dabo ko a lambar waya 081 04 55 82
Dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng
Zokuzo manoma manoma
manoma manoma
ba ku shawara kan aikin noma
Ke banda masu iri da manoma
kuma na alkama masara shinkafa
Ke banda masu iri da manoma
kuma tumaturi kabeji da kankana
Ke banda masu iri da manoma
kero da makaras dawar kuku ne ma
Masha Allah gona ta tayi kyau yabanya ta habaka
kai malam nuhu ada sambatu kuma
dole ne nayi sambatu laure nayi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na nabada manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma
Don karin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka 08 06 66 84 25
Chimande masu hada-hada iri tare da bada shawarwari na aikin noma
ku zo ku zo manoma
ku zo manoma
sai irin Chimande ya kun shuka
a'a Kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatir ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ballayin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci, kuma da ƴan kudinki kalilan zaki samu sabon tumatir leda na magnet.
Daga yau ni da iyali na
za mu fara amfani da sabon tumatir leda na magnet
ga masu sayan daidai ko sari sai su garza ya kasuwar singa da ke nan Kano wajen dilolin mu wato Mazab Depot Malam Hamisu Hamir ko wajen Kabiru Mai Sabulu ko kuma a kira 081-21-99-99
magnet tomato mix sabon tumatir leda mai inganci
Sabutaka sabuwar ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2 a yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya sayi a cikin farashi mai sauki Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio tana kuma dauke da 1000 mAh babban battery mai karfi hadi da nagartaccen Bluetooth Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie like sim guda biyu da kuma gangariyar screen mai launi gata da yarika guda bakwai wanda ya hada da turanci da french da kuma sauransu da kudi naira 300,000 zaka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su ana samun Infocus Phones a Beirut Road Farm Center kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu dan zama dillali na wayoyin Infocus sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege dake lamba ta 8 Beirut Road Pacific Center anan garin Dabo ko a baga lambar waya 0770620336
Madalla anan kuma sanatan Kano ta Kudu wato Dr. Kabir Ibrahim Gaya ya gabatar da wani kuduri ga majalisar dattawan kasar nan inda kuma majalisar ta amince da kafa wani committee da zai bibi matsayin Inu Sayelo wato dai dan jihar Kano wanda ya auro wata yar garin Bayelsa wacce kuma bayan ya kata Kano ne al'amarin ya ci kurkudi har ta kai an tsare Inu Sayelo a can garin Bayelsa haka ne sanya makusanci ga sanata Kabir Ibrahim Gaya wato Musa Mujahid Zaitawa ya bayyana inda ranka cewar sanata Kabir Gaya tare da sauran yan tawagar sa suna can garin Bayelsa domin dai ganin an kashe wannan kara ta Inu Sayelo tare da dawa jihar Kano ga dai Musa Mujahid Zaitawa
yanzu mun sauka a Bayelsa ranar Litinin Allah ya dace da mun ji kwararren lokaci zamu kokarin zuwa kotun mu tabbatar mun gana da shi mun ji shi kuma ta bakin sa tunda mun ji ta bakin bangaren waɗanda suke kula da case din ita ce barista Koyela a matsayin shi sata gaya da umannin majalisa
Musa Mujahid Zaitawa kenan Allah kuma ya kai mu Litinin din zamu zuba ido dan dawar Inu Sayelo Allah kuma ya sakawa sanatan Kano ta Kudu Kabir Gaya da alheri to wannan kenan shi kuwa babban darakta a hukumar yada addinin musulunci ta jihar Kano wato Malam Murtala Muhammad Adam ya ce lokaci yayi da ya kamata a yi amfani da kayayyaki da gwamnati ta samar wajen yada addinin Islama a yankunan karkara inda ce tun gwamnatin jihar Kano ta samar da wasu kayan aiki da za a yi amfani da su wajen shiga loko da sako na jihar Kano dan kai addinin Islama
gwamnatin jihar Kano ta tallafa kungiyoyin addinin musulunci da motoci da kayan aiki daban-daban domin su bazama su je su yi kira zuwa ga addinin musulunci a dukkanin fadin jihar Kano alhamdulillah wannan alaka ce ta danyi rauni amma sai muka cewa wajibi ne a zo a raya wannan kyakkyawar alakar kungiyoyin da suke bazama su yi wannan wa'azi
Malam Murtala Muhammad Adam kenan darakta a hukumar yada addinin musulunci ta jihar Kano Ana kuma rundunar ƴan sandan Kano ta ce ta lura matuƙa akwai karuwar samun ƴan damfara a loko da sako musamman ma a guraren da ake yin sana'ar nan ta POS rundunar ƴan sandan Kano ta ce ta kaɗi matuƙa duba da yadda ake samun karuwar rigingimu da tashe-tashen hankula musamman ma ta yadda ake damfarar masu yin wannan sana'a da kuma yadda ake damfarar mutane dare da rana a sakamakon haka ne rundunar ƴan sandan jihar Kano take sanar da masu wannan sana'a ta POS da ma sauran al'umma cewar ya zama wajibi su gaggauta yin rijistar guraren yin sana'o'insu da kuma samun certificate har ma hukumar da ke kula da wannan sana'a ta ce ta gabatar da kamfanin Busy Mobile Nigeria Limited a matsayin kamfani da zai kula da rijistar masu yin POX da kuma duba su da kuma sama musu daidaito a fadin jihar Kano gabaɗaya don haka ne ma hukumomin da abin ya shafa ke umartar masu yin wannan sana'a ta POS da su gaggauta yin rijista da kuma samar da certificate sannan kuma kamfanin Busy Mobile zai bibi duk inda ake gabatar da wannan sana'o'i domin samar da daidaito shi kuwa dan ladi mai fata ya shigo ya bayyana cewar akwai alaka mai karfi tsakaninsa da hukumar gudanarwar gidan zu inda dan Ladi mai fata yace yau kusan shekaru 20 kenan yana da kyakkyawar alaka da hukumar gudanarwar gidan zu tun daga MD har izuwa masinja yace kowannen su yana girma mashi yana mutunta shi ya kuma kara da cewa zaki ba bai sumar da shi ba kuma fa zaki bai masa komai ba dan Ladi fata ya kara da cewa yana goyen bayan duk wata kungiya a fadin duniya da za ta bawa wannan zaki gagurtacciyar lambar girmamawa ya kuma kara da cewa kamata yayi shi dan Ladi fata a bashi lambar girmamawar ya danka wa zakin da kansa to Allah ya sa mu dace gafin mu je ga maudu'in da zamu karbi ra'ayinku a mako mai kamawa a kansa filin inda ranka ya karbo ta sanarwa akan shirin noma don kyautata rayuwa da aka fi sani da suna AFELS tare da shirin nan na sasakawa Global 2000 Africa na gayyatar manoma shinkafa dake jahar nan wajen gudanar da ranar manoma inda za a koya musu ingantacciyar hanyar bunkasa noman shinkafa a jahar Kano wanda za a gudanar a ranar Asabar gobe kenan wato 26 ga watan Oktoba na shekarar 2019 a kuma jarman baka dake karamar hukumar Bunkuri da kuma misalin karfe 11:30 na safe sanarwa daga jami'ar sadarwa ta shirin wato Rabi Mustafa Sadiq a madadin shugaban shirin na jaha Malam Hassan Ibrahim yanzu kam lokaci yayi da zan gayyato Shamsu Da'u da zai shigo da maudu'in da zamu karbi ra'ayinku a mako mai kamawa a kansa idan me duka ya kai mu
a mako mai zuwa ne zamu karbi ra'ayoyinku akan hanyoyin da zamu bi domin budewa yan kasuwar mu hanyoyin iyakar kasar nan ta tsandauri da suke shigo da kayayyakin su da suke can ajibiya kasashen Afirka da ma kayayyakin da suke cikin gida da suke buƙatar a basu damar su fita da su zamu karbi ra'ayoyinku a mako mai zuwa akan wannan lambar waya 0814741130 ko kuma ku aika mana rubutaccen sakonku ta wannan lambar waya ra'ayinku ne ba ra'ayin Freedom Radio ba
a gaida Shamsu Da'u. Kafin mu sallama muna kiran Mariya Sanuwarure da za a yi wa aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano akan naira 35,000 da kuma labaran Nuhu Gogel shi ko mai neman naira 30,000 da za a yi masa aiki a asibitin idanu na Maka shi kuma Safiya Baba Rijiyar Lemo mai neman naira 37,000 a asibitin ƙwararru na Murtala idan sun ji sai su zo ranar Litinin su nemi Nasiru Salisu Zango wata baiwa Allah ta share musu hawaye Ubangiji ya yi mata albarka ya saka mata da gidan aljanna
barka da aiki
me za a yi maka
ina so a fitar min da result din ƴaƴana ne gas crash card dina
to Alhaji duk result din sun yi kyau
alhamdulillah
assalamu alaikum kai ma results din yayi kyau kenan kamar na ƴaƴana
ƙwarai ma kuwa su uku ne duk sun ci biyu mata ɗaya namiji kuma duk karatun science su kai
to amma Alhaji wace makaranta zaka nema musu kuma
nan fa ɗaya dan dai tunanin tukun
shawara ta duk mu kai su ECOSAT wato Emirates College of Health Science and Technology suna da ƙwararrun malamai wadatattun kayan aiki sannan an gina ta a wurin da babu hayaniya kuma suna da ɗakunan kwanan ɗalibai ga masu bukata
yaya zancen kwasa kusan fa
suna professional certificates a junior community health extension worker da environmental health assistant suna professional diploma a community health extension worker medical lab technician pharmacy technician dental surgery technician environmental health technician the health information management sannan suna ND da HND a dental therapy environmental health technology nutrition and dietetics health information management the public health nursing haka kuma suna remedial the science subject ga masu neman nasara a NECO da WAEC ai yanzu Emirates College of Health Sciences and Technology take tsakar admission
ba za ku ziyarci Emirates College of Health Sciences and Technology a Kabuga hanyar Gwarzo a kanin Dabu ko ku kira 0803070 2968 da 0803077904 ECOSAT makaranta daidai da zamani
makarantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wutan take harabar ta tsohuwar hotel na Daula kan titin Murtala Muhammad Way ta fara daukar sababbin dalibai domin ba su gurbin karatu na IJMB da pre-degree dalibai masu credit 5 a fannin kimiyya wanda ya hada da lissafi da turanci sune za su samu wannan dama
masu neman gurbin IJMB za su samu kulawar darussa daga hazikan malamai mun samar muku aikin gwaje-gwaje domin aiwatar da binciken kimiyya daliban da suka samu nasara a IJMB za su samu gurbin karatu a duk jami'o'in fadin kasar nan ko kuma jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudul mutukar sun samu maki 6
masu neman gurbin yin pre-degree za su samu horo daga jajirtattun masana domin hubbasawa a darussan da suke da rauni an sahalewa wa'annan dalibai zana jarabawar PSU-TME mutukar suna da maki 160 a jarabawar JAMB
ku yi maza ku garzaya shafin hukumar jami'ar dake www.kvstwudul.edu.ng domin ku biya kudin form na naira 4,000 sannan ku cike bayananku
sanarwa Dr. Abubakar Musa director makarantar ci gaba da karatuttuka na jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudul
manyan mata ni tambaran ku a yanzu nake da ka ko ku ƴan mata aikin ku yau bai huce rike da ka
Iyalan Alhaji Awulu mai shadda da na Alhaji Musa Ahmad na gayyatar ƴan uwa da abokan arziki halartar daurin auren ƴaƴansu Yusuf Awar Rimi wato Abba da kuma amaryarsa Fatima Musa Ahmad wato Ihsan wanda za a yi ranar Asabar din nan 26 ga watan Oktoba shekara ta 2019 da misalin karfe 11:00 na safe a masallacin Juma'a na tsohuwar Jami'ar Bayero dake nan Kano. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Sanarwa daga Alhaji Murtala Dan Ladi wato Murtala MD.
Allah sarki
Duka duka kuma anan shirin inda ranka zai duga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Yakubu Musa Kanwa Irusa Muhammad Tukuntawa da taimakon Abrahaman Hamis na Madina suka sarrafa na'ura domin sada ne da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.